من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا جوات جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبوتايا دا يهودو دا أربعين دا uku wanda sai daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka kashin wannan cibiya ta uwar mu'mini Aisha Allah ya kara mata yarda yake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatul Min al-Tarikh littafi ne na babban malami Uthman Muhammad Al-Qanis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 34 a cikin wannan littafi mai albarka kamar yadda muka dan saba yin muraji'a kadan kafin mu dora dan mu dinga gane matashiyar karatu a darasin da ya gabata bayan karasa bayani da muka yi game da shahadar sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda Abdurrahman ibn Muljim al-Muradi ainihin wato ya kashe shi ta hanyar sukarsa da ainihin wato wuka wadda take mai guba a ƙarƙashin mummunan ƙudurinsu su uku wanda suka yi nufin kashe manyan sahabban annabi guda uku guda biyu sun iya cimma abinda suka yi niyya duk da cewa Allah ta'ala ya ƙaddara sayyidina Ali shi kaɗai ne zai shahada shi kuma Muawiya an killata shi amma dai Allah bai kaddara masa mutuwa ba a lokacin sai kuma Amr ibn al-As wanda shi gaba ɗaya ma Allah madaukakin sarki ya tsare shi a wannan rana bai samu fitowa masallaci ba dan haka wanda ya ja sallah a kansa wannan mummunan nufi na wa'annan mutane ya fada ba kuma duk mun ji gaba ɗayan su suma da an musu hukuncin irin wanda ya dace da su to bayan nan mun shiga mabhasi na hudu inda muka fara tattaunawa game da dalilan da ya kawo ainihin wato sabani tsakanin sahabbai radiyallahu anhum ajma'in abinda ya shahara shine Talha da Zubair da Aisha sun fito ne su a waqatul jamal dan su dauki fansar akan wa'anda suka kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu shi kuma waqatu sifin shi kuma ya faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya shi ma dai duk akan ainihin wato fiqhul awlawiyat wato fahimta ce ta wanne yafi cikin abubuwa guda biyu kamar yadda muka tattauna shin sayyidina Muawiya yayi mubaya wa sayyidina Ali bayan kura ta lafa zaman lafiya ya dawo a sauki mataki akan wanda suka kashe sayyidina Uthman ko kuma a'a a cikin wannan hayaniya da rashin natsuwa da rashin zaman lafiya ayi kokarin abu inda suka kashe sayyidina Uthman a hukunta su sannan daga baya in ya so sayyidina Muawiya shi kuma ya mubaya'a a ci gaba da tafiya. To wannan shine abinda sabanin da ya faru. Shi sayyidina Ali yana ganin wancan shine yafi dacewa a yi mubaya'a, gwamnati ta tsaya, al'amura su daidaita, sannan a ɗauki mataki. Muawiya shi kuma yana da akasin wannan fahimta, yana ganin a fara ɗaukan mataki cikin gaggawa na wannan babbar jarima da aka yi na kashe sayyidina Uthman, sannan kuma duk abin da zai biyo baya sai ya biyo baya, ko wannan kaga wannan yana ganin haka, wannan kuma yana ganin akasin haka. Da haka dai, kamar yadda muka tattauna satin da ya gabata, saɓanin da aka samu tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya saɓani ne akan wannan abu ne yafi. Sayyidina Ali baya goyon bayan kashe sayyidina Uthman, baya tare da waɗanda suka kashe sayyidina Uthman, bal ma yana la'antar waɗanda suka kashe sayyidina Uthman, kuma yana tare da sayyidina Muawiya akan hukunta waɗanda suka kashe sayyidina Uthman. Amma kawai inda suka samu saɓanin shine a jira, ba yanzu ba. Yanzu ga yanayi, akwai hayaniya, akwai rashin natsuwa, akwai ainihin wato tarzoma. Gano waɗanda suka yi a wannan lokacin sun shiga sakuna da lunguna sun ɓace cikin jama'a, kuma ba a san adadinsu. Zubi da haka, kamar a cikin wannan yanayi da ake cikin abin da a ce za a nemo su a hukunta su, kamar an sake kawo wata hayaniyar da wani hargitsin wanda Allah ne kaɗai ya san kuma me zai faru a ƙarƙashin yin haka. Da haka shi sayyidina Ali yake ganin a fara jinkirtawa, al'amura su daidaita, wanda kuma shi ne ya fi dacewa. Duk da cewa shi sayyidina Ali da Muawiya yana da akasin haka. To mun tattauna kuma game da su sauran sahabbai, menene matsayarsu game da wannan saɓani da ya faru tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya. To shi ne aka ce wannan sahabbai sun kasu gida uku game da matsalar saɓanin sayyidina Ali da Muawiya. Akwai jama'a ta farko wanda a cikinsu akwai Talha da Zubair da Nana Aisha da kuma su sayyidina Muawiya, su suna ganin abin da ya fi zama wajibi a gaggauta hukunta waɗanda suka kashe sayyidina Uthman. Wannan su shine ra'ayinsu, kuma suna tare da duk wanda yake da irin wannan fahimta. Sannan ɓangare na biyu su ne ɓangaren sayyidina Ali da waɗanda shi ma ke tare da shi. Su kuma wannan ɓangaren suna ganin farkon abin da ya fi zama wajibi shine a yi ƙoƙarin daƙile saɓanin da yake faruwa tsakanin musulmi, a jinkirta wato sa kwamitin da zai binciko waɗanda suka kashe sayyidina Uthman a hukunta su sai daga baya. Ɓangare na uku wanda waɗanda suke wakilta wannan ɓangaren akwai su Sa'ad, Abdullahi bin Umar, Abu Huraira, Muhammad bin Maslama, Al-Ahnab, Usama, Abu Bakar At-Thaqafi da kuma mafi yawan sahabbai. Su kuma waɗannan suna ganin a ƙauracewa kowane ɓangare, ma'ana su sai suka koma suka zama ƴan ba ruwanmu, ba su goyi bayan sayyidina Ali ba kai tsaye, ba su goyi bayan sayyidina Muawiya ba kai tsaye. Haka su suna ganin rashin shigarsu kamar ya fi zama maslaha, kada su shiga su mara wa Muawiya baya a zo a yaƙi sayyidina Ali. Ba sa ganin dacewar kuma su mara wa sayyidina Ali baya a zo a yaƙi sayyidina Muawiya. Duk suna ganin rashin cancanta da rashin dacewar yaƙi. Da haka su sai suka koma gefe. Ina fata an gane. To wannan kusan duk abu ne wanda mun tattauna shi, da kuma dalilin da ya kawo wannan saɓani da karkasuwarsu har zuwa gida uku. To sai kuma muka tattauna game da wata gaba, ina matsayin Ahlus Sunna game da Abdurrahman bin Muljim da sauran mutanensa, da kuma waɗanda suka kashe sayyidina Uthman, da waɗanda suka kashe Az-Zubair, da waɗanda suka kashe Al-Husayn, da ire-iren waɗannan sahabbai duk da aka kashe su zulman wa udwana. To Ahlus Sunna, kamar yadda Imam Az-Zahabi ya ce, Ibn Muljim ya ce a wajenmu mutum ne da muna fatan Allah ya tashi a wuta. Mu a fatanmu narju lahunna, amma fa muna halatta kuma Allah zai yi masa afuwa mu a wajen mu jaizi ne Allah in ya ga dama ya yafi jaizi ne ba mu rufe kofa ba ba mu ce wajibi ne sai Allah ya mai azaba ba dan ba ai wa Allah gani amma dai laifin da yayi mu muna so ya dandana ku ta sauta amma a karkashin haka kuma Allah ya ga dama in sha'a azabahu wa in sha'a afa'an hukuncin sa suka ce hukuncin sa ɗaya da waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman hukuncin sa ɗaya da waɗanda suka kashe Az-Zubayr da Talha da Sa'id bin Jubayr da Ammar da Kharija da kuma Al-Husayn yace duk waɗanda suka aikata wannan irin babbar jarima wannan babbar ta'asa to nabra'u minhum ba mu ba su mun barranta daga abin da suka aikata wa nubghidhum fillah kuma saboda Allah ba mu san su amma fa al'amarin su yana hannun Allah to wannan shi ce inda muka tsaya matashiyar karatu mu shine ainal haqqu fi ma waqa'a baina sahaba qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala a ina gaskiya take mallan yace ainal haqqu ina gaskiya take fi ma waqa'a baina sahaba a cikin abin da ya faru tsakanin sahabbai wani bangare ne suka fi zama masu gaskiya ina gaskiya take shin wayanda suke tare da sayyidina ali ko wayanda suke tare da sayyidina muawiya ko wayanda suka koma gidi suka ce ba ruwan su qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana ammar game da matsalar ammar annabi ya ce taqatuluhul fi'atul baghiya wata azzalumar jama'a ita ce za ta kashe amma muna da wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam taqatulu ainihin wato taqatulu hulfiatul baghi wata jama'a yar ta'adda ko wata jama'a mai zalunci mai ketare iyaka ita ce wadda za ta yi sanadiyar mutuwar amma wannan hadisin mun karanta shi a baya amma arakatu sifin in ka koma shafi na 187 mun ji me ya faru kuma mun ma dauki dogon bayani mun yi game da takatuluhu alfi'atul baghi wa qala anil khawarij haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da khawarijawa su ma yayi magana akan su yace ya khurujuna wasu mutane khawarijawa za su yi fantsare za su bayyana za su yi tawaye ala hin ikhtilafin bainal muslimina a lokacin da aka samu sabani a tsakanin musulmi to za a samu wata jama'a da ake kira khawarij za su bayyana taqatuluhum awla ta'ifatain bil haqq wato jama'ar da tafi kusa da gaskiya ita ce wanda za ta yanke ta wannan shi ma mun karanta shi ba da dadewa ba ma'ana in an samu wannan safanin to za su fito kuma wata jama'a za ta fito ta yanke su to wanda ta fito dan ta yaki khawarijawa ita ce tafi kusa da gaskiya ita ce tafi cancantar gaskiya a wannan fadan da yakin da aka yi tsakanin waccan jama'ar da khawarijawa wannan shi ma hadisin ya gabata a tattaunawar mu a ma'arakatul nahrawan ko a shafi na 203 bal hadisani mallan ce dan haka waɗannan hadisai guda biyu sarihani fi anna al-haqqa kana aqrab ila ali radiyallahu anhu a karkashin waɗannan hadisai guda biyu hadisan sun yi fito bayanin su ya bayyana karara akan cewa gaskiya ta fi kusa da bangaren Ali radiyallahu anhu anna al-haqqa aqrab ila man ila Ali radiyallahu anhu gaskiya in ka kalli abubuwan da suka faru tsakanin yakin da ya faru tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali da kuma abin da ya faru tsakanin ainihin wato sayyidina Ali da khawarija a Nahrawan to sayyidina Ali ya fi kusa da daidai ya fi kusa da gaskiya a waɗannan yakokin guda biyu wa fi riwayatin a wata riwaya ma aqrabu ta'ifatain ila al-haqq annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi mafi kusanci cikin jama'an nan guda biyu da za su yaki ila al-haqq wato aqrabu ta'ifatain waɗanda za su yaki khawarijawa su ne jama'a mafi kusa ila al-haqq zuwa gaskiya to kuma kaga su waye suka wace jama'a ce ta yaki khawarijawa jama'ar sayyidina Ali radiyallahu anhu
فالحديثان ينصان على أن عليا كان أقرب للحج من مخالفيه في الجمل وكذلك في صفين أكركش ودنن حديثان غدابيو ودنن حديثان نسيني كرارا دكينون تشوى أن عليا سيدنا علي كان أقرب للحج يافو كسد جسيا من مخالفيه سمد ودنن سكا سابا مسا في الجمل آياك الجمل وكذلك في صفين حكما ودنن سكا سابا مسا صفين maganar kawarjawa dama 100% yafi kowa gaskiya yafi kawarjawa gaskiya da aka ba maganar kawarjawa yakin da yayi tsakanin su da kawarjawa wannan sayyidina Ali 100% ko kace 200% shine akan daidai amma yakin da yayi a Jamal tsakanin sa da su Talha Zubair da Aisha da kuma yakin da yayi a Siffin tsakanin sa da Muawiya ko sayyidina Ali ya fi gaskiya ya fi kusa da daidai a waɗannan yakokin guda biyu na Jamal da Ina Siffin walakin lam yusibil haqq kullahu amma fa ba shi bane mai gaskiya gaba daya ba shine ya dace da gaskiya ba 100% a yakin Jamal da yakin Ina Siffin kuna fukanta karatun ko yawa in an kasa gaskiyar da ta faru a yakin to shine mai kaso mafi tsoka a gaskiyar ba duka ba ina fata an gane adalci kenan li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala domin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin ma cewa yi al-aqrab ila al-haq ba cewa yi wanda yafi gaskiya ba al-aqrab ila al-haq wanda yafi kusa da gaskiya wanda yafi kusa da daidai shine sayyidina Ali الأولى بالحق ما في تنتنتا وان دي كو تنتنتا جنجي ده غسكيا زوا غريشي تو سيدنا علي لا على انه على الحق كله با واي دان شي ني مي غسكيا با 100% با دان شي ني اكن ديدي 100% با وليس هذا طعنا في علي اما wannan magana da aka fada anan wannan ba wai ana suka bane akan سيدنا علي رضي الله عنه ولكن لبيان ان الذين امتنعوا عن المشاركه an kawo wannan matsala ne ko wannan magana dan a bayyana maka kai mai sauraron karatu cewa waɗanda suka shiga wato allazi namtana'u anil musharakati fil fitna waɗanda suka kiyin tarayya a wannan fitina suka ki shiga cikin wannan yakin humul ladina kanu alal haqqi kullihi sune akan gaskiya 100% afa yanda kenan da ba an ce game da wannan yakin Jamal Siffin safai sun kafi gida nawa sun kafi gida uku ba yakin Naharawan ba yakin Naharawan ba wani safani sayyidina Ali 100% shine akan dai amma a yakin Jamal da yakin Siffin waɗanda suka fi gaskiya 100% sune suwa yan ba ruwan sahabban nan da suka ce su ba za su shiga kowane bangare ba to waɗannan su suka fi abin nan amma an cire su to a tsakanin bangaren sayyidina Ali da bangaren Muawiya waye fi daidai waye fi gaskiya dan kawai wani ya dauka kaman an soki sayyidina Ali shi sa malai ce a'a ba wai suka bace ga sayyidina Ali ai hadithin ma ce al-aula aula ila al-haq ko aqrab ila al-haq wanda yafi kusa da gaskiya yafi kusa da daidai yafi dacewa da daidai sayyidina Ali kaga kenan waɗanda ba su shiga kowane bangare ba su suka fi gaskiya daga gisaɗi ko hum alladhina kanu ala al-haq kullu فالسلامة لعلي رضي الله عنه كانت في الإمساك عن القتال فالسلامة لعلي أبندا ذي قوتر يوانك سيدنا علي رضي الله عنه تودا الله يا قدر تودا شيني شيما سيدنا علي كان عن القتال قبرين ياجب تودا شيني شيما سيدنا علي سيدنا علي وقوتا قبات يزمان تو شيني دا قسكي تهيبي سيدنا أبندا يساب wato bai zama shine da gaskiya 100% saboda yayi musharaka ya shiga cikin yakin kuma an gano cewa waɗanda ba su shiga ba sune masu gaskiya 100% da a ce sayyidina Ali bai yi yakin ba to a wannan abin da ya faru tsakanin bangarorin da sai zaman to sayyidina Ali shine akan gaskiya 100% amma yanzu su waye masu kake kan gaskiya 100% sune waɗanda ba su shiga kowane bangare ba ina fata an gane kuma abin da zai sake tabbatar maka da cewa sayyidina Ali da bai yakin ba da shi yafi shi da kansa kuma yayi nadamar yakin shi yasa sai malai ce walizalika dan haka ne ma nadima aliyun sayyidina ali yayi dan yayi dan da na sani lamara atal hata katila lokacin da aka gama yakin ya zagaya cikin waɗanda aka shi yaga sayyidina balha an kashe shi yayi nadama wa qala a lokacin ne ma yace laitani mittu qabla 20 sana ina ma sama cikin shekara 20 da suka wuce na mutu yayi nadama akan yakin ko bai ba yayi kaga kenan shi sa kaga matsalar ta ƙara fitowa ya nuna waɗanda ba su shiga yakin ba su suka kine akan daidai 100% dake ina fata an gane domin shi kansa sayyidina Ali da yayi musharaka ya shiga yakin yayi nadama yayi da na sani har ma da yazo ya ga ainihin wato Balha an kashe shi yace me yace kai co ina ma shekara 20 baya da suka wuce na riga na mutu ina ma ban kawo wannan lokacin ba da zan ga irin wannan tashin hankali ina fata an gane wannan shi ma bayaninsa ya gabata wannan kalmar ta sayyidina Ali shi ma mun karanta a ma'arakatul jamal shafi na 181 ولما جاء الحسن بن علي رضي الله عنه بعد السفين دان ka saki tabbatarwa ka kuma ƙara yarda da cewa sayyidina Ali shi ma yayi da na sanin shiga ya kofin nan guda biyu da bai shiga din ba kuma da shine zai fi dacewa kuma shine zai zama akan gaskiya 100% domin lokacin da al-Hasan bin Ali رضي الله عنه yazo ba'da siffin bayan an gama yakin siffin wa kallama aliyan billazi hadatha yazo yana bawo sayyidina ali labarin abin da ya faru a yakin qal sayyidina ali da kansa yace wallahi na rantsa da Allah ma zanantu anna al-amra yasilu ila zalika ban taba tsammanin al'amarin zai kai haka shi kansa da aka zo aka bashi rahoton irin waɗanda aka kashe irin rawukan da aka kashe shi kansa yace wallahi bai yi tsammani bai taba zaton al'amarin zai yi tsamari yayi muni kamar haka kenan da Allah ta'ala ya sa ya gano abin zai faru zai shiga zai shiga ba kaga wannan sai ya sake tabbatar ma waɗanda ba su shiga din nan ba su ne akan gaskiya 100% ina fata an gane ka koma cikin musannab na ibnu abi shayba babu ma ja'a fi sifin wa nadimu kulluhum ala al-musharakati fi tilka al-ma'arif sun yi da na sani ga baki ɗayan su akan yin tarayya a waɗannan yaƙokin sun yi da na sani wa laqad afna an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-hasan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinjina yayi yabo ga al-hasan bin ali radiyallahu anhu wa qala yace inna bani hadha sayyid yace wannan jikan nawa wannan dan nawa al-hasan sayyidun jagora shugaba ne wa la'alla allaha an yusliha bihi baina alfi'atayn ko baina qa'ifatayn min almuslimin ina fata ina sa ran Allah madaukakin sarki zai yi amfani da shi al-Hasan wajen daidaita wasu bangarori guda biyu da suka samu sabani cikin musulmi na fata an gane kaga ashe al-Hasan shine ya zamanto ya ya ladan gaba ɗaya domin shi kansa Allah ta'ala shi yayi amfani da shi wajen daidaita sabanin da ya faru da function da aka samu tsakanin bangaren sayyidina Ali da bangaren sayyidina Muawiya radiyallahu anil jami' wannan hadisin ka koma cikin sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba babu manaqibul hasan wal husain hadisi na 3746 fa atla alaihi kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bi al-hasan lis-sulhi sabida maslaha da ya kawo walam yuthni ala aliyin amma kaga bai yi yabo ba akan sayyidina ali irin yaban da ya akan hasan li annahu sabida shi sayyidina ali qatalahum ayyayake ya yake su na ba ta gane to kaga wannan sai ya nuna ashe waɗanda suka ki shiga cikin yakin su ne akan daidai 100% duk da cewa sayyidina Ali shine akan daidai a mafi kaso ko a kaso mafi tsoka na abin da ya faru amma ba shi ya tattare gaskiyar ba gaba daya gaskiya ta gaba daya tana tattare da waɗanda suka ci shiga yake wa sanawa ala ali inda yabo ya tabbata akan sayyidina Ali 100% kana ya kasance ne likitali ahlan naharawan a yakar khawarijawa da yayi an harawan to anan kam sayyidina Ali babu ja shine akan daidai a bisa wannan yakin da yayi na harawan 100% bagada asaba alhaq kullu yayi dai ya dace da gaskiya gabaki daya fi kitalihi lil khawariji a yakar khawarijawa da yayi walidhalika dan haka ne ma lam yahzan ahadun ala qatlihim babu wanda yayi da na sani ko yayi nadama akan yakar su da kai babu cikin sabai wanda yayi nuna da na sani akan yakar khawarijawa da kai bal farih al muslimuna bi qatl ahli al nahrawan bal ma muslimi gaba ɗaya farin ciki suka yi da murna akan yakar mutanen nahrawan su ne khawarijawa wa aliyun hatta shi kansa sayyidina ali sajada lillahi shukran ai mun karanta a baya faduwa yayi sujada sujudu shukr sujadar godiya ga Allah madaukakin sarki lamma qatal ahlan nahrawan lokacin da yayi yaki khawarijawa mutanen nahrawan walakinahu baka amma kaga kuma kuka yayi shi sayyidina ali lamma qatal ahlan jamal lokacin da yayi yaki mutanen jamal wa hazina ya kuma yi takeici lamma qatal ahlan sifin lokacin da yayi mutanen sifin amma kaga sai godiya ya fadi ya sujudu shukr lokacin da yayi kitwa khawarijawa to kaga anan wajen yakar khawarijawa ali yayi daidai abinda yayi daidai kuma akan gaskiya yake 100% ina fata an gane domin da akan daidai yake 100% shi kansa ya gamsu da hakan a yakin jamal da sufiyin to da yayi farin ciki da murna game da abin didda ya faru a jamal da sufiyin amma tarihi ya tabbatar da cewa yayi nadama ya kuma yi nuna rashin jin daɗi game da abin da ya faru a jamal da sifin amma yayi farin ciki yayi murna har da sujudu shukr yayi a yakin nahrawan Allah ya sa mu gane al-fasl al-khamis wala yace fasali na biyar khilafatu amir al-mu'minin al-hasan bin ali radiyallahu anhu to yanzu mun zo gaban da sayyidina ali radiyallahu anhu shi ma yayi shahada ya koma zuwa ga Allah to yanzu zamu tattauna game da inda kuma ɗansa Al-Hasan ya zama khalifa wato bayan rasuwar mahaifinsa Ali radiyallahu anhu shine malai ce khilafatu amiril mu'minina Al-Hasan khalifancin amiril mu'minina sarkin mu'minai Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu daga shekara ta 40 zuwa shekara ta 41 gaba ɗaya dududu an ce bai wata shida ba ko wani abu mai kama da haka yayi ya janye yayi maslaha da Muawiya ya nika masa wancan hadisin zamu tattauna shi shine wancan hadisin ya gaskata a kansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun ba a san me zai faru ba Annabi ya nuna shi yace inna bani hadha sayyidun yace wannan dan nawa Al-Hasan ko wannan jikan nawa shugaba ne jagora ne kuma ina fatan Allah ya sulhunta tsakanin wasu manya-manyan jama'a guda biyu da suke rigima cikin musulmi da shi to kuma abinda zamu karanta shine abin da ya faru lalle bayan sayyidina Ali shine ya zama khalifa amma khalifancin sa bai dade ba shi yasa an ka duba aka ce daga shekara ta 40 zuwa shekara ta 41 bayan hijira al-mabahath ath-thani mabahathi na biyu a karkashin wannan ainihin wato babu البيعة للحسن رضي الله عنه بالخلافة المبحث الأول نازلنا كيكنا جزاكم الله خيرا المبحث الأول تكلم لي سكة هذه الهدي المبحث الأول واتو مبحث نفرق الحسن بن علي رضي الله عنه في صدوره قالت ايتتشن تاريخ الحسن بين جدا سيدنا علي رضي الله عنه اتكون وأننا سترورين ba sai an gaya ma shi dan gidan waye ba ko shi yasa gaba dai malam bai kawo maka wannan ba kamar yanda aka kawo maka waye Abubakar wace ce kaza mahaifiyarsa waye waye aka sayyidina Umar ma aka yi haka Uthman aka yi haka shi kansa Aliyu aka yi haka to shi ai Al-Hasan dan cikin gida ne tsayawa kuma a sakin dawowa a ce maka dan waye an fahimta eh an kaga kuma an sake ya zama kamar gwaran cikin tahsilul hasil kin ka san abun ya zama a bayyane kuma kace zaka yi bayanin zai shiga lungu kuma ina fata an gane da kawai kai tsaye ba a tsaya dan waye jikan waye wacece ta haife shi waye baban sa duk ba tsaya wani bayani ba kawai sai aka shiga kai tsaye har ya girma ya aure su waye matan sa kawai su ake bukata ki sani ba ba ta gane aka sai azwaju matayen alhaq daya daga cikin matan sa akwai Khawlatu bintu Manzur wannan daya ce daga cikin matan alhasan ta biyu akwai Ummu Bishr bintu Abi Mas'udin ita ma wannan mata ce ta alhasan ta uku akwai Ummu Ishaq bintu Talha bin Ubaidillah wannan ita ma sayyidina alhasan ya aure ta wal mashhur zancen da yafi shahara annahu tazawwaja katiran gaskiya sayyidina alhasan yayi aure aure da yawa wa qallaka katiran ya kuma yi sake sake da yawa radiyallahu anhu an fahimta eh wa amma auladu shi yasa zancen aitin lissafin matan da ya aura ya aura da yawa an ce ya auri mata da yawa akwai ruwaya da tace ya auri mata sun kai 400 an fahimta to kaga ne duk kaga wannan shi yasa malam bai tsaya cewa nawa ne kawai an ce yayi aure da yawa an gane ko har sai da sayyidina Ali ya ce a daina bashi suka ce na wani gidan ma aka ce wallahi ko kwana ɗaya za ka shiga ta fito wallahi jan bashi ahlul baitin yanzu ne kawai nagarta ba ta sa a baka mata eh amma da za ka ga cewa in ka biyo layin nagarta ai rububin ka za a dinga yanzu nan sai ai wof da kai karama ba ta gani ma din daga take ko bayan kwandaloli in ga ma ko kallahu dan duba wata wadda ta gaji da yawa an fahimta ta dade bata Allah bai mata tashi ba to zai ga ana abin nan amma da za ka ga nagarta ake kallo ba ruwan mutane nagartattu da mutunci ba ruwan su da kuɗi ko mulki ka koma karanta tarihin aurar da Sa'id wato Sa'id bin Musayyib yasa da ya aura wa Abdullahi bin Wada'a kika karanta tarihin ka ji me yafa saboda ka a lokacin duniya tana zaune lafiya a lokacin nagarta da kirki shi ake kan saboda ka in an ce mutum nagartacce ne kowa so yake jingina da shi da haka kowa so yake hada zuriya da shi ina fata an gane Allah ya sa mu koma wancan tsari amma yanzu kawai in dai kana da naira wa ma adaraka ma naira shikenan kawai yanzu da kan kana da ita za ta yi bayanin kowai ba ruwan mutanen yanzu da ya kamata yake cewa wa amma auladu amma ƴaƴansa fadhukur maza daga ciki alhasan an fahimta ko alhasan dan alhasan yana da da sunansa sunan dan akwai zaid akwai talha akwai husain da aka ya sa wa dansa sunansa ya kuma sa wa dansa sunan dan uwansa an fahimta ko akwai Abdullah cikin ƴaƴansa akwai Abubakar akwai Abdurrahman akwai Al-Qasim akwai Am akwai Muhammad nawa kenan na'am bakwai she bakwai kirga ke tilka asharatun al-ina mata kuma guda biyu ne Ummul Hasan Ummu Abdullah waɗannan su ne ƴaƴan Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fada'ilu falalar Al-Hasan an Abi Bakarata Abi Bakara ya rawaito hadisi Allah ya ƙara masa yarda qala yace sami'tu rasulallah ka gyara wannan lamun din zama rasula sai aka sa sami'tu rasulullah ko aga akwai kuskure na larabci na nahwu ko sami'tu kaga fi'ilul wafa'il kenan rasula shine zai zama na'am rasula mudaf allahi mudafun ilayhi wal jumla min mudaf wa mudafun ilayhi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi kenan ko sallallahu alayhi wa sallam jumla du'aiyya la mahalla laha min al-i'rab سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يتي ناجي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أكم منبر والحصن إلى جنبه Al-Hasan yana gefan yanzuru ila nasi marra wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon mutane tunda hudu ba ake wa ilayhi marra wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon Al-Hasan wa yaqul a cikin hudubar ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibni hadha sayyidun wannan jikan nawa shugaba ne wala alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin kuma ina fata ina da kyakkyawan zaton Allah madaukakin sarki zai sulhunta zai daidaita tsakanin wasu bangarori guda biyu cikin musulmi da shi an fahimta eh je na dan duba bayanan da malamai suka yi akan hadisin sai naga ja'irin dan yasirul habib ya dauki hadisin yana ta shegantaka a ciki yana ta sakarci amma alhamdulillah yana gama wannan sakarci sai aka samu wani bawan Allah da manta sunansa yayi masa raddi mai tsawo saboda ya dauka yayi ta tawila tawile kwana daga nan wai akwai ruwaya da tace kawai la Allah la an yi silah bi baina fi'atayni ba kawo minal muslimina shi babban bakin cikin sa da aka ce minal muslimina da kaga wannan minal muslimina ta nuna da bangaren sayyidina Ali da bangaren sayyidina Muawiya din menene su to shi kuma wannan ne baya su shi yasa sai yayi kokarin kawo wata ruwaya wai akwai ruwaya da ta tsaya iya la'alla la an yusliha bi baina fi'atayni wannan hadithin ka koma cikin al-bukhari kitabu fada'il as-sahaba babu fada'il al-hasan wal husayn hadithi na 3746 ka kuma duba al-bidaya wal nihaya mujalladi na 7 shafi na 245 to kaga wannan akwai yabo a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan munbari yana hudubar ya nuna shi ya ce inna bani hada kuma ka duba tsakaninsa da rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa amma wannan hadisin sai da ya gaskata akan Al-Hasan an Usama bin Zaid radiyallahu anhu an karbo daga Usama bin Zaid Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya khudhu Al-Hasan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kama Usama da Al-Hasan wa yaqulu yakan kama su ya rike yace Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbuhuma ya Allah ina kaunar waɗannan Allah ka kaunace su ya kama hannun Usama ba ɗaya ba ba biyu ba ya kama hannun Al-Hasan ba ɗaya ba ba biyu ba yace ya Allah Allah ka san ina son waɗannan mutane guda biyu Allah kai ma ka so su wannan akwai falala ko babu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta kiya ya fito karra ya ce yana kan abu kuma yana roƙon Allah ta'ala ya so abin da ya so haka kaga wannan akwai falala ga ainihin waɗannan manyan sahabbai guda biyu musamman shi Al-Hasan wannan hadisin shi ma Bukhari ya rawaito cikin kitabu fada'il as-sahaba babu fikir Usama wato ka duba mujallad wato shafi na ko hadisi na 3735 wa al-Uqbah bin Amr bin al-Harith an karbo daga Uqbah bin al-Harith qala ya ra'aytu Aba Bakr radiyallahu anhu wa hamala al-Hasan wa huwa yaqul Uqbah bin al-Harith yace wata rana naga sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ya dauko al-Hasan bin Ali wa huwa yaqul yana cewa bi abi shabihun bin nabi laysa shabihun bi Ali wa Ali yadhhaku yace fansar mahaifina shabihun bin nabi wannan al-Hasan din da annabi yake kama laysa shabihun bi Ali ba ma da Ali yake kama ba Ali yana zaune yana dariya an fahimta ko ma'ana shabihun bin nabi laysa shabihun bi Ali ko bi Ali yake cewa wannan yaro da ma annabi yafi kama ba da Ali wa Ali yadhhak Ali shi kuma lokacin yana zaune yana jin sayyidina Abu Bakar yana faɗin wannan magana shi kuma yana dariya wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi cikin kitabu fada'il as-sahaba babu manaqibil Hasan wal Husayn hadisi na 3750 a kuma babu sifatul nabi sallallahu alaihi wasallam nan ma Imam al-Bukhari ya kuma kawo wannan hadisin hadisi na 3542 waɗannan kaɗan kenan daga cikin hadisan da suke nuna daraja da falalar wannan bawan Allah babban sahabi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan gidan sayyidina Ali da Fatima radiyallahu anha wafatu to bayan yayi ziyara wanda yake kuma ya rasu daga baya wato wufiya al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu خلال فترة حكم معاوية سنة 49 هجرية يتي الحسن بن علي يا رسول الله يقرا مسا يدا لوكacin shugabancin Muawiya a shekara ta 49 shekara wato sanata wato shekara ta 49 hijriya wannan shine ma'ana kaga kenan sayyidina al-Hasan ya rasu bayan yayi khalifanci na wasu watanni kamar yadda zamu karanta ya janye ya barwa sayyidina Muawiya shugabanci to bayan dan wani lokaci kuma ya rasu qala umayr ibn ishaq umayr bin ishaq yana cewa dakhaltu ana wa sahibun li al-Hasan bin Ali na'udu yace wata rana da ni da wani aboki na mun shiga wajen Al-Hasan dan gidan Sayyidina Ali dan mu duba shi lokacin yana jinya bai da lafiya fa qala li sahibi da muka shiga wajen duba shi sai ya ce wa aboki na ya fulan ya kai wani salli ka tambaye ni mana roke ni wani abu mana baka qan sai shi wanda ake tambayar wanda ake cewa ya roka din sai ce ma ana bi sa'ilika shay'an ja ni bazan roke ka wani abu ba sun maqama min indina wa umayr bin ishaq yace sai al-hasan ya tashi daga cikin mu la fata gani fa da kala khalifan lahu sai dan shiga bayi haka ya shiga ban daki sun makaraja sannan sai ya fito fa qal sai ya sake ta ai fulan yace kai wane salni qabala allah tasalni na ce ka roke ni tambaye ni kafin lokacin da ba za ka iya tambaya ta ba yanzu roke ni kafin lokacin da ba za ka iya roko na ban ma ka roke ni rokon ba shi da amfani yanzu fa inni domin ni yanzu nan magana da nake wallahi na rantsa da Allah laqalla fastu ta'ifatan min qabli qallabtuha bi'udin kana ma'i wa inni qad suqitu summa miraran falam uska mithla hadha fasalni yace ji nake yi kamar wato hanta ta ana wato gididdiba ta ana wurgi da ita nayi mafarki ko kuma na ganni kamar ga ina jujjuya ta da wani sanda a hannuna an dade ana bani poison ji al-Hasan shi an dade ana bani poison amma ban taba ba a taba shayar da ni poison guba irin wannan ba kamar yana nuna da wuya ita shi fasal ni shi sa nake cewa ka roke ni me kake so maka ka tambaye ni an shayar da ni lokaci an yi tai abin nan wato an yi ta kokarin poisoning din sa yace amma ba wani poison da wato yake jin mafi tsanani wanda yake ganin shine dalilin tafiyar sa irin wannan faqal shi kuma wannan bawon Allah sai yace ma ana bi sa'ilika shay'an yace ni bazan tambaye ka komai ba yu'afika Allah insha Allah Allah dai ya baka lafiya muna fatan Allah ya baka lafiya insha Allah yu'afika Allah insha Allah Allah dai ya warkar da kai ya tashe ka ya baka lafiya thumma kharajna Umayr bin Ishaq da shi da abokin sa yace sai muka tashi muka fita falamma kana al-gadu wa shagari ataitu Umayr bin Ishaq yace sai na sake zuwa wajen Sayyidina Al-Hasan wa huwa yasuqu lokacin kuma an fara zarar ransa lokacin da muka zo an fara zarar ransa faja al-Husayn ina nan a gurin sai ga al-Husayn ya shigo fa qa'ada inda ra'si yaje daidai kan Al-Hasan sai ya zauna fa qala sai ce ai akhi yace ya kai dan uwana an biki neman sakaka ka ban labarin waye ya baka poison waye poisoning ɗinka waye baka guba qal lima sai al-Hasan yace me yasa kake tambaya ta me yasa kake so in baka labarin wanda ya shayar da ni a taqatuluhu so kake kai ma kaje ka kashe shi qala na'am yace kwarai ma kuwa qal sai Al-Hassan yace ma ana bi muhaddithika shay'a ba wani labari ne da zan baka labarin komai ba in yaku sahibi alladhi adhunnu idan ma abocin wanda ya min poison din nan wanda nake zato ne idan wanda nake tsammani shine ma abocin da yayi poison din ya bani guba wallahu ashaddu nikma na bashi da Allah Allah ya fi tsananin hukuma wa illa idan kuma ba wanda nake zato bane fa wallahi na rantsa da Allah la yuqtalu bi bari ba zan yadda a kashe wanda bai ji ba bai gani ba saboda wannan yana nuna maka duniyar nan ta dade da Allahu musta'an shi kansa Al-Hassan din kaji shi ba poisoning din sa aka guba aka bashi kuma an dade ana tamin na bashi gubar lokaci lokaci Allah yana ketarar da shi ko kuma ba ta yi masa illa ba irin wannan ta karshen wanda ita ce sanadiyar tafiyar kaji dan uwansa ya zo yana tambayar sai bashi labari yace to ba tabbata gaskiya idan wanda nake tsammani shine ya mun wannan da na bashi da Allah wallahu ashaddu nikma duk wata hukuma da za a yi masa a nan duniya ba ta kai irin kabu da hukumar da Allah zai masa ba a lahira haka na bashi da Allah inda na tafi shi ma zai ji abinda ya yi zai je su kayan su idan kuma ba shi ba ne tunda zato ne kaga shi kansa ba shi da yaqinin wane ya ce in kuma ba shi ba ne to kuma ba zan ba hannuna a kan kashe wanda bai ji ba bai gani ba zai yi ba cikin zato in gaya ba wane nake tsammani a je a kashe wanan nan kuma ya zamanto kubutacce ne ba ruwansa ya zamto saboda ni an je an kashe wanda ba ruwansa bai ji ba bai gani ba akoma cikin at-tabaqatul kubra akwai dogon bayani kamar yadda na ga mana shi littafin na malam maraji'i ne shi sa yake baka dan kowanne dogon karatu ne da in ka koma cikin littafin da yake ma reference su zaka sha karatu mai tarin yawa amma shi littafin wata yar wato sako ne a dunkule yake so ya bayar musamman game da yadda ake hargitsa kan musulmi da tunaninsu game da wannan matsalolin da muke tattaunawa a kansu to shi yasa baya san ya tsawaita yake yanko iya abin da yake ganin yana da munasaba da abin da ake tattaunawa akai amma dai dogon tarihi ne in ka koma cikin at-tabaqatul kubra na ainihin wato abin nan da shafi na 335 da kuma rakam na wato a rakam na wato 294 da kuma at-tabaqatul khamisa min as-sahaba wato at-tabaqatul khamisa ba ka duba cikin at-tabaqatul kubra din tunda tabaqat haka yayi littafin shi Ibn Sa'd to ta hakikin Muhammad bin Samin As-Sulami wa qila an ce kuma annal lati saqatu summa an ce wai wanda ta shayar da shi guban nan zaujatuhu wata ce daga cikin matansa da ake kira Ja'adatu bin al-Ash'af walakinahu lam yathbut sai dai isnadin wannan magana bai tabbata ba isnadin wannan magana ta cewa wadda ta sa masa poison matarsa ce Ja'adatu bint al-Ash'af to ta fuskar isnadi wannan magana ba ta inganta ba qala az-Zahir shi yasa Imam az-Zahir ya ce hadha shay'un wannan matsala ta kashe al-Hasan al'amari ne la yasu babu wata ruwaya da ta inganta faman alladhi tala alai waye zai iya tsinkayo waye ko kuma me ya faru ba wanda zai iya hango ko ya tsinkayo ga abin da ya faru duk da cewa su ruwayoyi daga shi'a suna jingina cewa sayyidina Muawiya wai shine ya dauki kwangila ko kuma ya yi sponsorin din ita wannan matar ko waninta wanda suka je suka abin nan wannan kuma duk ka san ba za ka raba su da irin wannan maganganun ba maganganu ne waɗanda suke na ƙarya waɗanda ba su da inganci da haka dai babu ingantacciyar ruwaya ta cewa takamaimai wani ita kanta wannan ja'ada din da ake cewa ita ce ta sa masa guba babu wani tabbatacciyar ruwaya da ta tabbatar da cewa ita ce wa qala ibn kathir na rahimahullah yana cewa wa indi ni a wajena anna hadha laysa bi sahihi wannan magana ba ingantacciyar magana ba ce cewa ja'adatu bintul ash'af ita ce wanda ta yi poison din al-Hasan bin Ali wallahu a'lamu a game da wanda ya kashe shi koma cikin al-bidaya wan nihaya mujalladi na 8 shafi na 40 da
hudu to an ce saura minti uku ne ko hudu ina jin zamu iya dan taba al mabhath athani
al bai'atu lil hasan radiyallahu anhu bil khilafa mabhathi na biyu a karkashin wannan babi na biyar mun ji mabhathi na farko an dan gutsuro mana game da wai al hasan to wannan mabhathi na biyu game da yaya ya zama khalifa shine al bai'atu lil hasan mubai'at da akai wa al hasan bin ali radiyallahu anhu bil khilafati ya zama khalifa ba'da maqtal ali radiyallahu anhu bayan an kashe sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda bay'a ahlul kufati al hasan bin ali mutanen kufa sun yi mubai'a ga al hasan bin ali wa kharaja ba'da an uqida lahu al bay'a min al kufati ila sham al hasan bin ali bayan an yi masa mubai'a ya fito daga kasar kufa ya nufi kasar sham لأنهم إلى الآن ومن سوف متعنين شام هر ينزو لم ينزلوا على طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هل ينزو بس سوقو أكن واتو بيئي أجاو قوران تيكو سوقو بانشان علي بن أبي طالب سند كاسم دي هر ينزو أقوى أن تنجا تنجا لا مغانا ركشة سيدنا عثمان داك هل ينزو سو بس سلما تنجي بيئي غا أيلين جاو قوران تيكو علي بن أبي طالب na fata an gane to wannan yasa al-Hasan yake ganin lokaci yayi da ya kamata su mika wuya a dunkule sun tsaya ta zama madaurin ki daya al-Hasan bin Ali yusalih Muawiyata wa yantamiu amr al-muslimina akwai dogon bayani shi ma duk da aka dauke shi wanda babu bukatar kila sai an kawo shi anan na tafiyar tasa da rundunar da ya tafi da ita domin ya je ko dai a mika wuya ko ya yaki waccan rundunar ta bangaren Sham dan a samar da ainihin al'umma guda daya a ci gaba da tafiya to al-Hasan bin Ali da karshe yusalihu Muawiya yayi kokarin yin maslaha da sayyidina Muawiya wa yajtaliu amr al-muslimina yayi kokarin dinke kan wato dinke kan musulmi yayi kokarin tattara al'amarin musulmi ya zamto ana tafiya a karkashin jagoranci guda daya kharaj al-Hasan bin Ali al-Hasan bin Ali ya fito wa fi niyyatihi as-sulh amma aniyyar da ya kudurce a cikin zuciyarsa sulhu ya fito yi ba yaki ya fito yi ba san samu ne a samu sulhu tsakaninsa da bangaren Sham bangaren Muawiya kenan a samu sulhu dan kan al'ummar musulmi ya sake dincewa a ci gaba da tafiya wa kana la yuhibbu al-qital kuma da ma tan shi mutum ne da baya san yaki al-Hasan bin Ali baya san yaki bal inna al-Hasan kana mu'aridan li khuruj Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu li qital ahli Sham bal ma shi al-Hasan yana daga cikin wanda bai goyi bayan fitowar mahaifinsa Ali bin Abi Talib ba domin yakar mutanen Sham baya bai goyi baya ba haka shi baya san yaki ya fito a zauna lafiya a fahimci juna ai maslaha kan al'umma ya dunkule a ci gaba da tafiya radiyallahu anil hasan akoma cikin musannaf na Abdul Razzaq mujallabi na 5 shafi na 462 zaka ga ƙarin bayanin da ya faru ina ganin sai mu tashi kan wannan gabar wa kana min alamati iradati lisulh sai mu tashi kan wannan gaba dan kan mu wuce ta kuma ya zama to ba mu zo kan wata gaba ba kuma lokacin namu ya wuce insha Allah sai mu tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tunci bal harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin.